iyaye na maza da mata ina ge da kuduka ranan asaba za mu jefa kuriya ku yankuri don Allah ku tuna wahalan da mun bi cikin takarunga a cikin Ghana da Baumia da Akufo-Addo ke duban Ghana idan za mu jefa kuriya mu tuna wahalan da mun yi mu tuna nyuwan da ya ji mu sai mu je mu jefa kuriyan mu Mobile NDC yanda ake ce cikin wakan nan sun yi me sun yi failing don su yi me su zo su kwashe kayan su saboda NDC ta zo ta rage kudin haji muruka mu samu mu je Makka mu je mu yi sallah yo idan za ka haji kudin da ana karban ya zama $4,550 NDC ya zo za mu yanka $1,000 mu yare mu yi shi $3,500 yanda da ike lokacin NDC dan waye na iyaye na maza da mata za mu kara muku holiday guda akan Eid al-Fitr holiday na saboda an yi sallah yau a samu ranar futawa an yi sallah gobe a samu ranar futawa
John Dramani Mahama kenan dan takarar jam'iyyar NDC yake kara jaddada alƙawarin da yayi wa musulman Ghana idan an zabe shi haka kuma yayi gargadi ga masu ruwa da tsaki da su adalci
and I want to caution the MPP administration
ina so in gargadi gwamnatin MPP da jami'an tsaron mu da su gudanar da aikin su ga al'ummar Ghana yadda ya kamata ku kiyaye daga duk wasu munanan ayyuka da ka iya yin barazana ga adalci a waɗannan zabuka shugaban jam'iyyar NDC Johnson Asiedu Nketiah a nasa bangaren yace
President Mahama is going back into office with a solid majority in parliament
shugaban Mahama zai koma kan karagar mulki da gagarumin rinjaye a majalisar dokokin kasar ba za a yaudare mu da yin angulu da kan zaben ba za mu zabi shugaban kasa Mahama da ƴan takarar mu na majalisar dokoki nayi aiki da ƴan takarar majalisar dokoki 276 na wannan jam'iyya a fadin kasar nan kuma ina da yakinin cewa za mu dawo kan karagar mulki da gagarumin rinjaye a majalisa haka kuma wasu magoya bayan jam'iyyar NDC sun yi tsokaci ga muryar Amurka
ni sunana Abdulrashid na fa kanin town ya ce fa shugaban kasa John Mahama yayi magana batu haji ne kan da yayin na ina ga mai yan dan waye na musulmi su ji maganan da yake fadin ga ke ko ya rage kudin haji na to kowa mutanen Ghana musulmi ku fito a vote miki vote siyasa ba na addini bane su ne suna cikin MPP su ne suna cikin NDC
yanzu ga mu aiki muke so protesto zo vote kasu ba ruwan ya doki kudi ya ce ku ta ku vote a NDC muna so cikin zuciya mu sai mu John Dramani Mahama muna so shi fa wallahi mu muna so shi ba kudi ba zuciya ne kuma na da cikiyo mun win mun doki ma abin ma mun win kura
yau Ghana kan take da mun zo Ghana bo joyal da kuyan ku supporter at NDC ko wave to da sauri saboda election Allah tun nuna muna soyayya ci ma mun tun win
gangamin da ya kasance dama ta karshe ga jam'iyyar na yin kira ga ƴan kasar Ghana akan neman wa'adin komawa kan karagar mulki a zaben da za a gudanar nan da kasa da awanni 24 masu zuwa Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na murar Amurka daga Accra Ghana